had a salary and for what reason?
Wasu ma'aikatan na a jihar Adamawa wanda suke zanga-zangar lumana game da rashin biyan su albashi na kusan watanni shida. Waɗannan ma'aikata maza da mata su ne ma'aikata da tsohuwar gwamnatin APC ta Sinata Muhammadu Bindo Umaru Jibrila ta ɗauka aiki a shekarar 2018. To kome waɗannan ma'aikata ke bukata a yanzu ga mara ta bakin wasu da suka shiga wannan zanga-zangar.
Dalilinmu shi ne mu ma'aikata ne kuma sintiri ya hana mu yancinmu. Ya ce ba zai biya mu ba bai gaya mana dalili ba. Ya ce a kan da cewa ana screening for how long mun jira mun gaji.
Ya zo ya same mu ma'aikata ne wasu mutum 2018 wasu mu 2019. Ya zo ya dakatar da mu yana kunde mai din daukan aiki mu ba bisa ka'ida ba sannan kuma ya zo yana daukan aiki a yadda aka dauke mu aiki to bamu gane wannan laujin ciki nadi ba sai sa muka fito mu nuna masa rashin amincewa mu da wannan mataki da dauka ka kore mu kuma ka dauki wasu kuma kana ba su appointment room ya waye banda aka ba mu kana biyan su albashi wannan shine kukan mu kuma muna kiran sa ya zamanto mutumin da muka sani wanda yake cewa shi ATM ne to ya zanto ATM mai bada kudi ba ATM mai rike kafin mutane ba ba ATM da zaka je kai ta dai zaka bata baka kudi ba
in shigowarta gwamnatin PDP ta Honorable Ahmadu Umar Fintiri ta dakatar da waɗannan ma'aikata bisa dalilin cewa sai an gudanar da bincike wanda don haka ne ma aka kafa kwamitin binciken wanda kuma kawo yanzu ba ma kofaye ci makomar waɗannan ma'aikata ba da yake tarbar fusakatun ma'aikata a gidan gwamnati mataimakin gwamnan jihar Adamawa Chief Prodofit ya buƙace su ne da su kwantar da hankulansu inda kuwa yace gwamnati ma za ta sake duba lamarinsu da idon rahama.
From now to please, and please go and conduct yourself peacefully. Because if there is no peace, no response positively comes. Thank you very much.
Shukura da sai kenan da ke ma zama mataimakin gwamnan jihar Adamawa kuma kawo yanzu kungiyar kwadago ta NLC a jihar Batama ce komai ba tukuna dangane da wannan sato kasa katsin yayin da kuma ma'aikatan da lamarin ya shafa ke cikin mawuyacin hali. Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Nigeria.